This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Nasuraro barkamu da wannan asali da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumin tare Muhammad Hafiz Babbalar sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau take ranar Christmas 25 ga watan Disamba shekarar 2024. Kamar yadda sashen Hausa ya saba a dukkan ranaku masu muhimmanci, za mu ajiye shirye-shirye da muka saba kawo muku domin gabatar muku da sakonnin gaishe-gaishen Christmas daga ƴan uwa da mukan arziki da ke zaune a wasu ƙasashen duniya. To amma fa sai mun fara da shin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. A yau Laraba, wani jirgin fasinja na Embraer da ya taso daga Azerbaijan zuwa Russia dake da fasinjoji 62 da ma'aikata 5 yayi hatsari a kusa da birnin Aktau na kasar Kazakhstan, kamar yadda hukumomin kasar Kazakhstan suka sanar, inda suka ce mutum 27 ne suka tsira da rayukansu. An ga wani hoton bidiyo da ba tantance ba na hatsarin jirgin wanda kamfanin jirgin saman Azerbaijan ke aiki da shi, yana ci da wuta a lokacin da ya fado kasa, sannan wani bakin hayaki ya tashi. Ana iya ganin fasinjoji da jini a jiki da raunuka sun gangaro daga wani bari da ya rage na jirgin. Ma'aikatar agajin gaggawa ta yankin tsakiyar Asiya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jami'an kashe gobara sun kashe wutar, kuma ana duba lafiyar waɗanda suka tsira a wani asibiti, ciki har da yara uku. A yau Laraba, jami'an Taliban Afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutum 46 suka mutu a wani yanki na kan iyaka da gabashin kasar sakamakon wani harin bam ta sama da aka kai da daddare wanda ake zargin Pakistan ce ta kai. Kakakin gwamnatin Taliban Zabiullah Mujahid ya bayyana cewa harin da aka kai a yammacin ranar Talata ya shafi wurare huɗu a Barmal, wani yanki mai nisa da tsaunuka a lardin Paktika da ke kan iyakar Afghanistan. Yayin da Pakistan bata ce uban ba game da zargin da ake mata na kai har-haren, jami'an tsaron Pakistan sun shaida manema labarai cewa kasar ta kai har-har ta sama na yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Barmal. Ƙungiyar mayakan Houthi da ke Yemen sun faɗa a yau Laraba cewa ta harba makami mai linzami kirar ballistic a yankin Tel Aviv da ke tsakiyar Isra'ila, harin da ya janyo tashin ƙararrawar gargaɗi ko da yake babu wanda ya ji rauni. Sojojin Isra'ila sun ce sun harbo makamin mai linzami kafin ya tsallaka zuwa cikin yankin Isra'ila. Har makami mai linzamin shine na biyu a cikin kwanaki biyu da ƴan Houthi suka harba kuma na baya-bayan nan a wani kamfe da suka ce na goyon bayan Falastinawa ne, yayin da ake ci gaba da gwabza yaki tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Baya ga harba makamai masu linzami kan Isra'ila, ƴan Houthi sun kuma daƙile muhimman hanyoyin jigilar kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Adin tare da kai har-hare kan jiragen ruwa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa dakarun Rasha sun kai hari kan ƙasarsa da makamai masu linzami sama da 70, kuma wuraren da suka auna sun haɗa da tashar makamashin Ukraine. Zelensky ya ce makamin tsaron sararin saman Ukraine ya harbo 50 daga cikin makamai masu linzamin, amma kuma an samu waɗanda suka sauka, kuma an samu katsewar wutar lantarki a yanki da dama na ƙasar. A arewa maso gabashin Ukraine, magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce birnin ya fuskanci wani babban harin makami mai linzami, kuma daga bisani an kai hari da wani jirgin Rasha mara matuki. Ole Sinihobov, gwamnan yankin, ya ce har-haren sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula da kuma raunata akalla mutum 6. Daga ƙarshe, gwamnatin Haiti ta yi alkawarin mayar da martani mai tsauri kan harin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 3 da suka taru don bikin sake buɗe wani asibiti a babban birnin ƙasar na Port-au-Prince. waɗanda suka mutu sun hada da ƴan jarida biyu da kuma wani jami'in ɗan sanda.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro a duk inda kuke a faɗin duniya, barka da ranar Kirsimeti. Da fatan za a gudanar da shagulgulan bikin wannan rana lami lafiya, tare da fatan Allah ya samar da zaman lafiya da wadata ga dukkan bayansa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda domin baiwa Grace Alheri Fage domin ta gabatar mana shirinmu na musamman.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da rana. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa maza da mata mazauna kasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Suna Sandy Bitrus, president na kungiyar mutanen arewacin Najeriya da ke mazauna kasar Amurka. ina isar da sakon shagulgulan Kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin Najeriya da Najeriya gabaki daya. Ubangiji ya ƙara mana tsaro, ya ƙara mana jin daɗi, ya ƙara mana ƙoshin lafiya, kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa. Amin. Nagode.
Sunana Jimela Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti ga mamana Rebecca, ‘yan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godiya. Ina gaisuwa kuma ga ‘ya’yana Becky, Togoryamba, Kedeyamba, duk kuma nephews ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti, Ubangiji ya kai mu Kirsimeti lafiya. Ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin. Cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti.
Sunana Roda ya Jona. Ina so yin gaishe da mutanen bara duka. Ina ako da gaisuwa na Kirsimeti ma mutanen bara maza da mata. Da fata cewa kuna nan lafiya. Ina so in gaishe da dan uwana Obadiah ya Jona da matan shi da yaransa. Ina so in gaishe da su yan uwana Choma ya Jona Chomok da yaranta, Talatu ya Jona Chomok, Anthony da yaranta. Ina gaishe ku duka. Ina so in gaida mata na Beautiful Smiles for Widows and Orphans Foundation. Ina gaishe ku, Allah ba ku karfi, Allah bi da ku a wannan Kirsimeti. Allah ya sa mu kare lafiya. Ina gaida duka kawaye na. Ina so in gaida duka yara na. Duk inda kuke Ubangiji ya tayar da ku. Ina so in gaida mutanen da suna cikin Jos, GDA Jos. Ina gaida duka mutane da suna Kaduna, duk inda GDA yake. Allah ya sa, Allah kai mu shekara mai zuwa lafiya, ya ba mu karfi, za mu ci gaba da aikinsa. Na gode.
Sunana Delu ɗan Umma Tadi. Ina gaida yayana Daniel ɗan Umma Tadi da matarsa Honorable Rabi Daniel a nan Kingiri a Gombe State. Kuma ina gaida iyalin yayana mai rasuwa Dauda ɗan Umma a nan Kingiri. Ina kuma gaida iyalan ƙannena Malam Ali ɗan Umma mai rasuwa shi ma, da kuma iyalin shi Kwanel Tadi ɗan Umma Tadi da iyalinsa, da kuma ɗan autan gidanmu Steven ɗan Umma Tadi. Ina ce musu barka da Kirsimeti, kuma ina aika gaisuwan Christmas kuma wa su duk dangina na Danshau, da mutanen Kandalintai, da mutanen Kandalintai, da duk wani tangale Tangalu na Ɓiliri na Kaltungo na Shangom na Tuture na Kumo da Gombe. Muna murna da Allah ya kamu wannan shekara. Allah kuma ya taimaki kowa. Na gaida duk kowa cikin Najeriya a yi Christmas lafiya. Ubangiji ya taimake mu.
Ni Ogashua Samu Okuba daga Washington DC. Na fara ina gaida Dr. Chris Imoga, Dr. Ashikani, Godwin, Akitere Godwin Ashikani, James Ashikani, Thomas, Tomo, Tom Ashikani. Na gaida Bukina, Farmers Shalaku. Na gaida Dominic Soko. Na gaida John Bawala, na gode Honorable Shepa Ibrahim, na gode James Adika, the Prince Bernard Government College LB, na gode Amou Jacob, na gode Talatu Michael Agri, na gode Mistari Mustari, ina gaida yunwa mutanen Alago gaba daya, Doma Obi, Kiana Losoho, Asakyo Owena, Shora mutanen Alago gaba daya, na gaishe ku barka da Christmas. Allah ya kawo salama ta samu Nigeria, Allah ya ba shi gaban ka san shi.
Gaida baba na Nehemi Parma Alimun, na gaida Gwamji Parma Ajot, na kuma gaida Sarah Lambda, na gaida Friday Lambda, na gaida Duka Jikokina Lambda, na kuma gaida Rita Air Masha JD Weep da matansa, na kuma gaida Mama Tumle Angulzi, na kuma gaida Sony, na gaida Mrs. Comfort Lavan Alantang, na gaida duka mutanen church namu Apajat, the pastor, the Waruzumunta, the duka kowa chicken church din, na gaida su duka, na kuma gaida Nancy Lambda, na gaida Baba Galadima Ajos, Allah isa agama Christmas na lafiya.
Sunana Ilya Kure daga garin Tustin dake jihar California a kasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da ƴaƴana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida ƴaƴan ƴan uwana Joyce Caris a Abuja da Nancy Shegun ita ma a Abuja da Daniel Epole, dalibi a Jami'ar Bingham a Kano kusa da Abuja, da Josiah Kure shi ma dalibi a Jami'ar Bingham, da Joy Matum Kure da Josh Kure. Ina gaida ƴan uwan matana wato Nate John da Malate Mai Kano a Abuja, da Lara Izu a Port Harcourt, da Grace Mai Kano a Kaduna, da Matilda Mai Kano a Gombe, da Joy Mukallo a Gashua. Ina gaida kawunina Dr. Danbahaushe Bako a Abuja, da Meshack Bako a Banganje dake karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida surukaina Mrs. Babia Mai Kano a Bauchi, da Dr. Elijah Epole a Jos, da Judith Ishaku Kure a Gombe. Ina gaida sauran ƴan uwana Dr. Ila Umaru a Kaduna, da Kuzal Umaru a Abuja, da Sadat Umaru a Makurdi, da Mela Umaru a Abuja, da Rifkatu Nuhu Mai Gari a Abuja, da Rachel Kemwell ita ma a Abuja, da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe, da Betty Mai Labari a Abuja, da Elizabeth Yohanna Pilau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaye Yunana da Augustine Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick, da Joy Gadani, da Benjamin Yunana, da Hannatu Musa Mato, da Gimbi Asambo, da Norris Emmanuel, dukkansu a garin Kaduna, da Maji Roja Tau dake Lagos. Ina gaida sauran abokan aikina wato Sushin Dambala, da Asma'u Yawo Halilu, da Stella Kabruk, da Muhammad Ibrahim, da Ibrahima Yakubu, dukansu a garin Kaduna, da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida pastoci na Reverend Bulus Dagu da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Christmas da shagulgular cikin sabon shekara lafiya. Nagode.
Mika Gaisuwan Chris Murphy da farko zuwa ga mahaifiyata Ngo Kalanminti. Ga ƴaƴana Gimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Chukuma da ƴaƴanta Onyechi Iyoma Chuchu. Tabitha, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwan Chris Murphy da yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature, Toma Minti da iyalinsa, Naomi Alorundare da iyalinta, Emmanuel Minti da iyalinsa, Deborah Feni Masha da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa. Ina gaida Jesse na kuma mika gaisuwa ga Ecclesia ta Ekwa Bishara 2, Pastorcin Bishara 2, Dattawan Bishara 2, da dukkan membobi na Bishara 2, da fata an yi Kirismeti lafiya. Na gaida yanwane mai gidana Maryamu Joseph da iyalinta, Rahila Nija da iyalinta, George Bawok da iyalinsa, Barnabas Yusuf da iyalinsu duka, Rifkatu Yusuf da iyalinta. Na gaishe da ma'aikatan Hiriskiya Asibiti da iyalinsu duka. Ubangiji Allah ya kara maimaita mana, amin. Nagode.
Gaisuwar Chris Martin daga Reverend Professor Zamani B. Kafan. Ina gaida mu mutanen unguwan wakili a can zanzon kataf, zangon kataf. Ina gaida mutanen mabuki duka inda suke. Ina gaida abokanai aiki a Kasu a Kaduna, Professor Auditi Jiwa, Professor Babajo Kofa, Professor Gayus Dogo, Professor John Gambola, VC Nakasu, Dr. Zach Tokore, Masubi Duka a Kaduna State. Ina gaida Friday Mamang Ajos. Ina gaida Habila Guda Ajos. Ina gaida Yarana Milligan, Kafang Achang Abadabri, Toda Kafang Achang Abi, Victoria Island Lagos, Adam D. Kafang Akasu. Ina gaida Pastor Chinjonson DCC. Ina gaida Shugabane Okwa Ajos. Da fata a gama Krismati lafiya.
Mika gaisuwar fata alheri da barka da Krismeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk fadin duniya musamman ma abota sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherin sa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas. Christmas Day.
Kuma sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballi da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lelis Gershon wadda ta hada shirin tare da Bada Umarni da ma injiniyoyin mu na yanzu daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa barka da Krismati. Ai bukukuwan sallah lafiya. Assalamu alaikum.